taron shugabannin rassa da na uwar jam'iyya da ya gudana a ƙarshen mako a nan Yemen ne yanke shawarar korar waɗannan jigajigan sai da Isra Rahama cikin su har da tsohon shugabanta Abdullabo saboda zargin su da kokarin haddasa rudani a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar tun bayan da kotu ta bayyana shi a matsayin wanda doka ta haramta wa jagorancin harkokin jama'a kamar yadda za a ci daga bakin Ahmadu Rufai Shofa jigo daga yankin Zandar
shi dai tsohon shugaban jam'iyyar sai da Isra Rahama bayan kotu ta ce dai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam daga jam'iyyar sai da Isra Rahama an kore shi daga jam'iyyar sai da Isra Rahama na biyu Ibrahim Halilu shi kai shi ake kwatanta mai kamar yana yi wannan abubuwan yana wasan da suke so su yi an yi zaɓe ka samu uku wancan samu hudu kenan in demokradiyya ce ka san kada to kar ka kuskure wani ya tura kai sai ka ce baka yarda ba da wannan abin da aka yi ka zo ka rika ma jam'iyya gutsuru ma ba san ba inda aka hito ba san ba inda za a so saboda haka shi ma aka ce an ɗauki mataki akan shi shi ma daga yau an huda shi daga na uku shine Abdu Amari shi ma yana mata gutsuru ma shi ma aka ce an huda shi daga
haka kuma shugabannin sai da Isra Rahama sun ba da sanarwar mayar da mutari kadiri akan mukamin sa na mataimakin shugaban rashin sandar yayin da suka damƙa ragamar shugabancin jam'iyya a hannun Maitar Madugu Abubakar Yusufu Jofo Adamu na daga cikin shugabannin jam'iyyar sai da Isra Rahama a yankin Tilaberi
ka san da zabi aka yi disfrizon bakwai ne suka yi tatara suka yi zabi disfrizon bakwai kandida guda biyu ne Maitar Abubakar Madugu da shi kamara da Halidu don ka Halidu ya samu kura uku wancan samu Maitar Madugu ya samu kura uku ka san Maitar Madugu shi ya zama president barangirin na sedes
da yake mai da martani dr ibrahim halidu wanne a kwanakin baya bangaren abdullabo ya nada a matsayin shugaban sedes rahama na wucin gadi ya yi watsi da wannan mataki na kwararsu daga jam'iyya
wannan abu kamar kalar takobi ne cikin ruwatin su wanda sun kai wannan abin koren rinwa an kore su daga parti bayan haka nan an yi musu kashi kar su kara magana da sunan sedes rahama abin da sun kai can tsakankanin sun da mata shahin tare da mutum da militantin su kwantanta hankalinsu
jam'iyyar sai da Isra Rahama wacce a ƙarƙashin ta Muhammad Usman ya jagoranci ƙasar Nijar a zamanin jamhuriya ta uku ta yi fama da rikicin shugabanci inda aka shafe shekaru kusan hudu ana tafka shari'a tsakanin bangaren Abdullabo da na Muhammad Usman kafin a ƙarshe a bayyana Labo a matsayin wanda ya fi cancantar jagoranci wannan jam'iyya sai mummuni Barma Muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.